akalla mutane hudu ne wasu ɗan bindiga suka kashe tare da yin awan gaba da wasu mutane goma a ƙauyen Akupe da ke yankin gundumar Kuci a ƙaramar hukumar sarkin fawa ta jihar Niger Nigeria. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake juyayen kwashe wasu mutane 42 a ciki har da ɗaliban kwalejin Kagara guda 27 wani babban jami'in ƙaramar hukumar ta sarkin fawa da ya nemi a saka sunansa saboda yanayi na tsaro. Ya ce mutanen hudu da 'yan bindigar suka hallaka dukkaninsu 'yan banga ne da ke taimakawa jami'an tsaro a yaki da waɗannan 'yan bindiga, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Kidnappa ne suka shigo mana garin Abuja a ƙarƙashin Kuci district area. Suka shiga su kwashi mutane goma suka kuma kashe mutane hudu in the process of the operation. Kidnappa sun arrive wurin kinan take over kafin su bandi sun kai ashesun da sun riga su. Suka bude musu wuta aka kashe mana vigilantes guda uku.
Okay, su wanda aka kashe din yan banga ne?
Yan banga ne sai wallahi.
Na'am, to su mutane goma din wani hali ake ciki da su ne?
A yanzu ne dai bamu samu labari ko an soma an lugushe to ya ransom ba.
Yanzu kana ne magana nan da nake da kai da yammacin Alhamis babu wani bayani?
Babu wani bayani tukuna for now.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai hukumomi a jihar Niger da ma rundunar 'yan sandan jihar ba su ce komai ba akan wannan hari na sarkin fawa. To amma harin yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an tsaron ke kara jan damara domin tunkarar 'yan bindigar da ma kokarin ganin an kubutar da 'yan makarantar na Kagara. Gama dai abinda kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Adamu Usman ke cewa a lokacin da yake karɓar ƙarin jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma guda 300 da ke cikin shirin nan na musamman da ake kira Operation Pop Ada Amina.
We are here to flag off phase 2 of Operation Pop Ada in the state, and the purpose of the operation is to flush out bandits, kidnappers, armed robbers and terrorists within our environment.
Yace muna nan ne domin kaddamar da kashi na biyu na 'yan sandan musamman da ake kira Operation Pop Ada. Dalilin wannan aiki kuwa shi ne domin kawar da waɗannan miyagun 'yan bindiga masu fashi da makami da satar mutane da ma sauran miyagun ayyuka da suka addabi wannan yanki. Fata dai Allah ya kubutar da duk wani wanda ke hannun waɗannan 'yan bindiga da kuma samun sauƙin wannan al'amari ta yadda al'ummar ƙasa za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.